Masu sauraron mu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60.25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma su kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 16 ga watan Oktoba. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban da wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
To, gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kisan wata mata ma'aikaciyar agaji da 'yan kungiyar Boko Haram suka kama a farkon wannan shekarar. Ana ci gaba da gudanar da binciken abin da ya faru da ɗan jaridar nan na Amurka Jamal Khashoggi. Ɗaruruwan mutane ne fararen hula suka gudu daga mahallansu bayan fada ya kacame a jihar Rare River dake Sudan ta Kudu.
To, kadin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya, za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta tabbatar da an kai hari kan wasu matafiya a jihar ta Adamawa.
Inda gungun matasa suka tsare hanya kai ga rasa rayukan mutane guda biyar.
Yau take ranar abinci ta duniya, amma a jamhuriyar Nijar ta leko ta koma.
Ina ganin na kai shekara 15 amma ban taba ganin ruwa irin na bana ba. Wa gona duk tun mai da damman ta yau bara. In kana da mai 50 ga gona bana, in kai 20 kai sa'a.
To, Allah shi kyauta. Idan mun kada gane kuma, za a ji cewa shugaban kasa Nana Akufo-Addo ya kaddamar da wani shirin bunƙasa fannin man fetur na kasar. Mustapha Nasir Batsari zai shigo da shirin noma tushen arziki. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To, jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kisan wata mata ma'aikaciyar agaji da 'yan kungiyar Boko Haram suka kama a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar labarai ta Najeriya ta ayyana cewar yau Litinin, inda aka ce Hawwa Muhammad Liman mai aiki a wata asibiti da ke kusa da ƙaramin gari da ke babban birni a can jihar Maiduguri, tana aiki da kungiyar Red Cross. Liman da Saifura Kosa, waɗanda ke ma ƙungiyar ta ICRC aiki, su matan guda biyu sun mutu a lokacin da aka kama su a wani hari da aka kai a ƙauyen Ran a jihar Borno, tare da kuma Alice Kasho, wata ma'aikaciyar kiwon lafiya da ke aiki a asibitin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kai agaji ƙarƙashin shirin UNICEF. 'Yan ta'addan ISIS ne tare da haɗin gwiwar 'yan Boko Haram suka kama wannan matan. Ma'aikata watsa labaran ta ƙara da cewar gwamnatin ta yi iya ƙoƙarinta ganin ta ƙwato wannan mata daga hannun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram, amma abin ya ci tura. Ana ci gaba da gudanar da binciken abin da ya faru da ɗan jaridar nan na Amurka Jamal Khashoggi. Ta fannoni da dama da suka hada da kammala bincike bin diddigi da jami'an kasar Turkiya suka yi a karamin ofishin jakatancin Saudi Arabia da ke Istanbul, yayin da shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yake kasar Saudi Arabia yake ganawa da shugabanni a birnin Riyadh. Tashar talabijin ta Amurka ta CNN da kuma jaridar New York Times sun ruwaito cewar kasar Saudi Arabia na shirin amsa cewa an kashe ɗan jaridan a cikin ofishin jakadancinta bayan isar shi ranar 2 ga watan Oktoba. Wasu rahotanni da ba a samu tabbacin sahihancinsu ba sun ce gwamnatin Saudi Arabia na shirin ɗaura laifin mutuwar Khashoggi a kan kurakuran da aka yi a lokacin da ake gudanar da wani bincike a kan shi, wanda binciken ya zama kurakuran da ba aka yi su a kan gayya ba. Ya zuwa yanzu dai kasar Saudi Arabia ta musanta zargin da kasar Turkiya ta yi mata na kashe Mr. Khashoggi, tana cewar ya bar ofishin jakadancinta a kashin kansa. Ɗaruruwan mutane fararen hula sun gudu sun bar mahallansu bayan da fada ya kace mai a jihar Yei River da ke ƙasar Sudan ta kudu a tsakanin ƙungiyoyin biyu da ba sa ga maciji da juna. Fadan ya faru ne dubun-dubatan mutane sun yi ƙaura daga yankin na Yi a sanadiyar wannan rigimar da ta kaure tsakanin 'yan ƙungiyar Spilo da 'yan ƙungiyar NSF a ranar Juma'a, wanda suka arce dai mafi akasarinsu duk mata ne da ƙananan yara sun samu mafaka a ƙarƙashin wata bishiyar mangwaro kusa da wani coci na Episcopal. Ɗaya daga cikin matan da suka riga suka gudu kuma suka samu mafaka, Monica Dudu, ta ce ta ga gawawwakin mutane Bridget a kwance a ƙasa a lokacin da suke ƙoƙarin barin ƙauyen nasu a ranar Lahadi da ta gabata. Labaran duniya kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington, gundumar Columbia. Amurka ta buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da ƙaƙaba ma ƙasar Koriya ta Arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya ɗaya hanya da kuma layin dogo a tsakanin ƙasashen biyu, yayin da wannan ke faruwa kuma shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in na ci gaba da kira da ƙasashen duniya da su janye wannan takunkumi da suka saka wa Koriya ta Arewa, wanda ya ce tana ci gaba da kawo ƙoƙarin bayyana matakan na nukiliya. Sai dai kuma gwamnatin Amurka ita kuma tana cewa kada a ɗaga mata Koriya ta Arewa wannan takunkumi, sai dai in har sun watsar da wannan shiri nasu na ƙera makamai masu linzami. Sai dai takunkumin na Majalisar Ɗinkin Duniya da ma aka saka musu shine don toshe musu hanyoyin da suke samun kuɗi da aiwatar da wannan aiki na makaman nukiliya. Prime Minister Australia Scott Morrison ya ce yana tunanin amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma ɗauke ofishin jakadancin ƙasar shi daga birnin Tel Aviv ya maida shi can birnin na Kudus. Prime Minister ya shaidawa manema labarai yau Talata cewar yana tunanin ya goyi bayan shawarar Deb Sharman, tsohon jakadan ƙasar Isra'ila. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a hukumance a watan Disamba, wanda ya ƙara wata daɗaɗɗiyar al'ada ta barin Isra'ila da Falastinawa su yanke shawarar makomar birnin na Kudus. An buɗe ofishin jakadancin Amurka a Kudus a watan Mayu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara da zangonni a jihar Adamawa ta arewacin Najeriya, inda wasu matasa suka kai hari kan wasu matafiya har suka hallaka biyar daga cikinsu. Ibrahim Abdulaziz, gare ka.
Kamar yadda marahotanni ke cewa, wasu ƴan ina da kisa ne da suka datse kan hanyar numan zuwa Jalingo a yankin Bale suka tare wata babbar mota, kuma kafin ka ce kobo sai suka farma waɗanda ke cikin motar, wanda aka sayarinsa ƴan cirani da ke kan hanyar ta zuwa Taraba. Kuma bayane ma na cewa kawo yanzu mutum biyar ne aka kashe, baya ga waɗanda aka raunata da yanzu aka ma kwaso zuwa asibitin garin Numan da mai musu jinya.
Wata trailer ne ta tashi za ta tafi yamma, irin masu tafiya da ɗebo kayan nan sai ta ran suka bita, suka tare su suka shi tsayawa suka bita har zuwa fasan suka tare su suka fara kashe mutane a ciki. Shi ne mutanen fasan suka tashi suka kwaci wasu da kyar, aka kakkashe wasu kuma gawa biyar ne suka kashe. To, sarkin fasan ya aika ƴan sandan Bidoma sun je sun ɗebo gawawwakin da trailer yanzu haka suna numan.
Kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta SP Usman Abubakar ta ku tabbatar da faruwar lamarin, inda ba ku ta bayyana irin matakin da aka ɗauka.
Mun samu wannan rahoto na abin bakin cikin da ya faru a wannan hanyar, inda gungun matasa suka tsare hanya suka samu matafiya wannan hanyar suka ji musu rauni kai ga rasa rayukan mutane guda biyar saura kuma sun ji raunuka suna nan asibiti suna karban magani a kawo da yanzu dai ababuwa sun koma yanda suka kamata don wannan OC na wannan outpost din da shi da mutanen shi sun kokari sun kai dauki a wannan wajen kuma su wayannan da suke wannan mugun aikin kafi so wannan wajen dai sun kokari dai sun gudu bayan sun da sun wannan barna din to kuma abin da muke so mutane da Allah su kara hakuri kar su kai fansa ma'ana kar su sira su je su yi ramon gai a wannan wajen mu a matsayin wannan hukuma za mu kokari mu duk abin da ya kamata mu yi domin mu tabbatar da wanda suka wannan mummunan aikin nan an kawo su gaban hukuma su fuskanci shari'a
ka wani zakon da aka kama
eh ba wanda aka kama amma muna nan zamu bincike kuma Allah da zamu samu biyan bukata muna neman da haɗin kan jama'a da kusa da wannan wajajen domin su taimaka muna da bayanai wanda zai kai mu kaba wanda suka yi wannan mummunan aikin
ba dai wannan ne karon farko ba da kan tare hanyar numan lamarin ma da yasa masu ababen hawa da kuma yan sufuri ko kaga game da irin kisan gilla da ke faruwa a hanyar kamar yadda wannan dan kungiyar sufuri da ya nemi ne sake sunan sa ya bayyana
shahada yake bai wasu kuma su ba su ba kaga bin matsala ne
kwanaki da ba dai wannan ne karon farko ba da irin wannan lamarin ke faruwa ko
eh kwanaki akwai wata home boss driver ya kawo da kajalungu shi ma an tare shi ana aka yanka driver aka fasu ne mutum ya kawo ya mada an gwa kwata ne
ya mako dai zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto jami'an tsaro na ci gaba da neman sauran mutane shida da suka bace a wannan harin da aka kai wa matafiyan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim daga Adama kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda ministan ayyukan noma na kasar Mallam Albadi Abuba ya jagoranci bikin zagayowar ranar abinci ta duniya a daidai lokacin da jama'a ke alhinin yadda aka kwararin ruwan sama kamar da bakin kwariya amma kuma babu amfanin gona sosai. Haruna Mamman Bako gare ka.
Kamar sauran kasashen duniya jamhuriyar Niger na tuna a yau 16 ga watan Oktoba da ranar abinci ta duniya abinda ya sa ministan ayyukan noma na kasar cewa da Mallam Albadi Abuba a lokacin da yake wa ƴan Niger jawabi bayyana manufofin hukumomin kasar ta Niger domin kawar da karamcin abinci da yunwa
la politique agricole mise en œuvre à travers l'initiative 3N
a Niger wannan tsarin na ƴan Niger su ci da ƴan Niger na shugaban kasa yunkuri ne na kare ɗan kasar da abkawa a cikin yunwa ko karamci abinci haka ma dama ce ga al'ummar kasar da ta noma abinci wadatacce tare da cin gajiyar ayyukan nasu wannan tsari dama ce ta bunƙasa albarkatun noma da ganin an same su a ko ina a fadin kasar wannan ko domin kiyaye kowane itila'i abkawa al'umma kasar jamhuriyar Niger fa tana da ababe da dama a wannan fannin na neman raya al'ummar ta da abinci wadatacce da sun ka hada da murabba'in eka miliyan 15 na noma daga cikin su eka miliyan 11 ana iya yin noman damana da na rani a cikin su haka ma da kwatan kwacin manyan dabbobi sama da miliyan 45
hectare cultivable don 11 million d'hectares
ana sa bangaren Attahir Mega wakilin FAO cewa da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da abinci a jamhuriyar Niger a lokacin da yake karanta jawabin general director na hukumar mai kula da abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya Graziano da Silva yana mai cewa
la journée mondiale de l'alimentation
a wannan shekarar ta bana ranar abinci ta duniya na zuwa ne a wani muhimmin lokacin yaki da yunwa da karamci abinci yanzu shekaru uku kenan yunwa na kara habaka a fadin duniya duk da shatata ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi a cikin kasar ta jamhuriyar Niger a wannan shekarar wadansu mazauna karkara na cewa ba su samu abinci sosai ba kamar yanda za ku ji daga bakin waɗansu manoman garin masalata a cikin karkarar da'irar birnin Kwanni
bana an yi ruwa amma da yake wani lokaci ruwa da daban sauka abinci daban ruwan nan ha wani wuri gaskiya ba a samu wani abu ba amma wani wuri kuma inda an ka gyara aka sa taki wallahi abun gaskiya ya dan zo da matsala saboda kaga tudunni na harko da tsutsa ta bata shi wanga barin ginnan su kuma an yi shuka ba tai ba har lokacin ruwa suka zo suka yi yawa ko kasa lokacin nan ina ruwa ba su bane su tahi
mamman salau shekara fa an yi ta kuma ruwa ni ka ganin nan ga ina ganin na kai shekara 15 amma ban taba ganin ruwa irin na bana ba wa gona duk tun mai da damban da tai ba bala in kana da mai 50 ga gona bana in kai 20 kai sa'a an dai kai ruka da an wanda addis ta ba adana ya adana wanda bai adana wanda yace ni guda ji ya ce ni abinci kan mai samu saboda dogon rani da an kai mun shibkar da mun kai ta yi tsayin jiran ruwa har ta subuce yan ruwa sun kasa muku
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
gaida na Kwanni daga jamhuriyar Niger kuma bari mu kada kasar Ghana inda shugaba Nana Akufo-Addo ya kaddamar da wani shiri na bunƙasa fannin man fetur na kasar Ridwan Abbas gare ka
kimanin shekaru 8 kenan da fagen man fetur kasar Ghana ya tsaya cika babu wani sabon binciken gano rijiyoyin man da za a haƙo yawancin sabbin lasansin da aka bayar zuwa ga kananan kamfanonin kasashen ƙetare ne da nasarorin su a fagen man bai taka kara ya karya ba ko kuma ma dai babu wani nasara din da sun ka taba samu tsarin ya maida hankali ne ga binciken wuraren da ba a shiga ba a zancin binciko man shugaba Akufo-Addo ya caji ejensosin zartar da aikin da kuma bayar da lasansin su hada karfi da karfe wuri daya domin tabbatar da cewar harakoki karkashin wannan shiri na farko na lasansin mai da gas an gudanar da shi da gaskiya da kuma kyau a bisa la'akari da nasaran sasanta rikici tsakanin Ghana da Cote d'Ivoire akan mallakan wani bangaren teku da kuma samuwar zamanin tabbatar da hakkin rabon man fetur shugaba Akufo-Addo ya ce akwai damar maki masu tarihin yawa ga kasar Ghana ta canza tafiyar hawainiya da ake yi a fagen binciken man ya tabbatar da bukatar haɓaka sarrafan gurɓataccen man fetur yadda zai taimaka wurin tallafa wa tsarin bayar da ilimin manyan makarantun sakandare kyauta ya ce kasashe da sun karibaci albarkatun man fetur da gasin su ne waɗanda sun ka gabatar da tsarurrukan ƙarawa harkokin gaban su na tattalin arziki kima muna amfani da kuɗin manmu don bunƙasa dama gare mu mu inganta abin da muke amfani da shi tare da rage tarawa kanmu ba sassaƙa shine yasa muke zuba jari daga man zuwa ɗayan muhimman shirye-shiryen shirin bada tallafi a tarihin ƙasar mu shine tsarin ilimin manyan makarantun sakandare kyauta
in the 2018 budget 459 million Ghana
cedi kasafin shekara ta 2018 cedi million 400 har da 59 kudin petro aka wari wa shirin na bada ilimi kyauta shirin na bada ilimi takandare kyauta don tabbatar da cewar an yi rabon kudin man petro ga jama'a daidai wa daidai ne amma ba a bar shi haka sagaga ya kare a cikin aljihun wasu mutane kalilan ba ministan makamashi fita amewu yayi alkawarin cewar lai aziman za a gudanar da tsarin abisa gaskiya da adalci Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to gaida Ridwan yanzu kan bar mu koma gefe guda Mustafa Nasiru Batsari ya gabatar mana da shiri na gaba
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar a cikin shirin za ku ji yadda manoma ke yin hamdala akan yadda suka samu amfanin gona duk kuwa da matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassa na Najeriya
to alhamdulillahi da mun dai bana zamu ci alhamdulillahi ta yi kyau domin ruwa ya kai kuma an samu amfani
a can jamhuriyar Niger ma manoman sun ci Allah maimaita
to gaskiya shekara ga ta bana alhamdulillah bisa ga harkar noma gaskiya sai dai godiya amma insha Allah muna fatan Allah shi maimaita mana haya don ga shekara
ayi saurare lafiya to madalla bari mu dauko shirin daga can jihar Katsina inda abokin aiki na Nasiru Yakubu Binnin Yaro ya zanta da wani manomi a karamar hukumar Faskari akan yadda yabanya ta kasance a wannan shekara.
Tunana shi Tusani Faskari a jihar Katsina. To alhamdulillahi da mina dai bana zamu ci alhamdulillah tayi kyau domin ruwa ya kai kuma an samu amfani. Yan matsalolin da aka samu shine kamar na ambaliya, wasu gonakin sun ci ruwa, an samu irin kankara din ta bata amfanin gona da sauransu. To shine kawai yan matsalolin da aka samu, amma mu a wajajen mu amfanin gona yayi kyau sosai sosai.
Wani ne ba an samu damina mai ruwa mai albarka kenan a bana?
Gaskiya ruwa ya kai sosai yadda ake so, kuma damina tayi halshi kuma tayi kyau musamman bangaren hatsi.
Akwai matsalolin da manoma suka fuskanta musamman wajen fannin iri da kuma takin zamani da sauran abubuwa, ko kun fuskanci irin matsaloli kamar na fannin iri da takin zamani da kuma maganin feshi?
Matsalar kawai da ake samu a wannan bangaren shine ba a samun takin akan lokaci, wanda ita gwamnati take bada sai ta bada can cikin tsakiyar damina, sannan ma wani ya gama amfani da taki din. Dan in kace zaka jira takin gwamnati kayi noma da shi, to gaskiya zaka samu nakas wajen amfanin gonarka. Inda zamu bada shawara sai mu ce gwamnati ta rika bada taki tun cikin watan 2 na sabuwar shekara zuwa watan 3, ya zamana manomi yana takin shi a hannun shi.
Menene kake ganin ya kamata manoma su yi la'akari da shi tunda an samu damina mai albarka ba?
To alhamdulillah, tunda an samu damina mai albarka, ya kamata manomi to kada ya ce tunda ya samu abu mai albarka yace bari in albazarantas, a yayi tanajin noman bado kuma, domin ya ga an ƙara gunƙasa noma din yafi kamar yadda aka yi shi a wannan shekara din.
Mafi akasari idan an samu damuna mai albarka aka samu amfanin gona, suka sami yan kasuwa da suka sai hatsi a hannun ƙananan manoma domin boyewa. Wani shawara zaka ba gwamnati domin a kauce ma irin wahalhalun da aka fuskanta yayin da aka shiga bazara ko kuma tsananin rani?
To a wannan fanni muna ba gwamnati shawara cewa da za ta iya shigowa a kasuwa idan kaka ta yi ta sai amfanin gona a hannun shi manomi, ta aje can gaba kuma sai ta dawo mu shi manomi da shi a cikin farashi mai rahusa.
To a can jamhuriyar Nijar ma manoman sun ce Allah maimaita dukwa da matsalar tsutsa da suka samu a farkon damana, kamar yadda shugaban kungiyoyin manoma na yankin Kwanni Malam Adamu Abdu ya ce daman a cikin zantawar mu a can birnin na Kwanni.
To gaskiya shekara ga ta bana alhamdulillah, bisa ga harkar noma gaskiya sai dai godiya, amma insha Allah muna fatan Allah shi mai maka mana haya don ga shekara, saboda shekara ga ta bana gaskiya an samu albarkan noma, mun mun samu ruwa kuma masu albarka, kuma an samu albarkan noma da an samu abinci, an samu haci, an samu dawa, gaskiya alhamdulillah. To fatan da muka dai Allah ya sa mu ci wannan abincin lafiya.
Wato bana ba ku samu irin matsalolin da ake samu na kwari ko kuma irin tsuntsaye da ke zuwa sai muku banda ba a nan Nijar?
To gaskiya wajen tsuntsaye ba mu samu wannan matsala ba. Wajen kwari abinda zan ce maku matsalar da ta same mu ta wani bangare majala matsalar tsutsa wanda ake cima murzanan nan. To ita ta same mu ga hacin nan na harin gaskiya ta lalata mana su, amma waɗanda ka bi musu abinda kai karshe su kan lahiya lau sun kai.
Amma an sa magani ne akai maganin ta koko ya akai koko dai haka kawai Allah ya kawo karshen ta?
To Allah kawo karshen ta, ba zan ci magani ba dan ba abu gama magani ba, amma dai Allah ka karshen ta da yake komai lokaci gani shi, wanda an ci ma karshen ta bakin hacinan na harin waɗanda ko da sun kai Allah ya sa babu ta insha Allah.
To bana an samu ambaliyar ruwa a wasu wurare, misali wasu bangarori na Najeriya ya bata amfanin gona da sauransu, nan Nijar kun samu irin wannan matsala?
Gaskiya mu nan ba mu samu matsala ta ambaliyar ruwa ba. Nan kam mu ruwa waɗanda aka muna daidai abincin mu Allah ya sa, kuma Allah ya sa ya kai lahiya.
To jama'a, yau ma dai anan shirin zai dakata saboda kurewar lokaci. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka dake birnin Washington DC, da Nasiru Yakubu Binnin Yaro, da kuma Haruna Mamman Bako da yayi hidimar sada ne da shugaban kungiyoyin manoma na yankin Kwanni, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To gaida Mustapha, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sakon farko ya fito ne daga Umar Babanyaya Sabon Gida, yace assalamu biyoye Hausa, ku ba mu dama mu kira ga ƴan siyasar kasar mu da cewa ya kamata dai su sani idan ana gadan mulki to komin daren dadewa dole a sauka. Dan haka muke fatan ya kamata a rinka yi wa talaka adalci a lokacin da ake mulkar sa, da fatan waɗanda muka yi domin su za su gyara. Sai sako na biye ya fito daga Adamu Abubakar Umar, yace salam biyoye Hausa, a yau ku ba mu dama mu tir gami da Allah wadai da kisan ma'aikaciyar ba da agaji ta Red Cross Hawwa Liman a jihar Borno. Da fatan Allah ya ji kanta ya kuma kawo mana ƙarshen ayyukan kungiyar Boko Haram baki daya. Amin summa amin. Salam sashin Hausa na muryar Amurka. Kaddamar da aikin gina wani katafaren kamfanin yin suminti na haɗin gwiwa tsakanin kamfanin Dangote da kuma gwamnatin jamhuriyar Niger da za a gina cikin gundumar Keta da ke jihar Tawa. Tabbas wani abin ci gaba ne mai kyau. Sako daga Asama'u Matabbashar Kansila, sojan Najeriya, dirin daji jihar Kebbi. Sai sakon Rulwani Sa'idu Gayar ya ce, salam biyoye Hausa, hakika bidiyon da jaridar Daily Najeriya ta wallafa a shafukan sada zumunta na intanet wanda ke nuna yadda gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ke karɓar na goro a wajen ƴan kwangila abin takeici ne da Allah wadai. Daga ƙarshe muna fatan kwamitin da aka dora wa alhakin binciken wannan badakalar za su gudanar da aikinsu cikin adalci ba tare da jin tsoro ko ganin girman wanda ake binciken a kansa ba.
To wasu saurare, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma a takaice.
Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da kisan wata mata ma'aikaciyar agaji wadda 'yan kungiyar Boko Haram suka kama a farkon wannan shekarar. Ma'aikatar yaɗa labarai ce ta bayyana haka jiya Litinin, inda ta ce an kashe Hawwa Muhammad Liman, ma'aikaciya a wani asibiti da ke samun tallafi daga kungiyar Red Cross. Ana ci gaba da gudanar da binciken abin da ya faru da ɗan jaridan nan na Amurka Jamal Khashoggi. Ta fannoni da dama da suka hada da kammala bin diddigi da jami'an kasar Turkiya ke yi a karo a ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Santambul. Ɗaruruwan mutane farar hula sun gudu daga mahallansu bayan da fada ya kacame a jihar Yei River da ke kusan da ke Sudan ta kudu a tsakanin kungiyoyi biyu da ba sa ga maciji da juna. Dubu-dubatan mutane ne suka yi ƙaura daga yankin Nayi a sanadiyar wannan rigimar da ta kaure tsakanin 'yan kungiyar Spilo da kungiyar NSF a jiya a ranar Juma'a, wanda ya yi sanadiyar mutane suka rasa gidajensu. Amurka ta matsa ma Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ci gaba da ƙaƙaba ma Koriya ta Arewa takunkumi biyo bayan yarjejeniyar da koriyoyin biyu suka cimma na samar da hanya ɗaya da kuma layin dogo a tsakanin ƙasashen biyu.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu, sai kuma dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma shi Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya, da Julie Lefes Creation wacce ta haɗa mana sautin kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasihi Garba ke cewa sai kuma da dare lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan hana wasu fitattun 'yan Najeriya fita ƙasashen waje saboda zarginsu da ake da aikata almundahana. Sai Allah ya kai mu.